gaskiya mun yi zabe mu ba rikici ba komai amma da mun mu anan gaskiya akwai mutane suna zuwa ai zabe amma ba ruwan sha
Margaret Emmanuel a wata mazaba a masaka da ke karamar hukumar ta Karo wacce ke korafin ihsani duk da jurewa da ta yi wajen wakiltar ɗaya daga jam'iyyun da ke gwagwarmayar zama ko neman madafun iko a jihar
duk kudare da kuna fadiya na bamu ba bamu komai ba amma mun yi Allah ya ba mai rabo sa'a
Tun 2011 babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta rasa gwamnatin Nasarawa sanadiyar faduwar marigayi Aliyu Akwedoma inda Tanko Almakura ya lashe zaɓe a CPC ta shugaba Buhari da ita ce jiya ɗaya tag da CPC ta lashe kafin ta narke zuwa APC inda ɗan takaranta gwamna mai ci AA Sule ke neman tazarce ita kuma PDP ta sake tsaida David Emmanuel Umbugadu. Chief Aaron Dashe mai anguwa ne na rafin kwara a nan Masaka ya ce a jihar an samu sauyi saboda yanda Labour ta yi tasiri a zaben shugaban kasa.
An samu guguwan Buhari an samu guguwan Peter Obi. Ko ba gaskiya ba? Guguwan Peter Obi ita ta kawo challenge. Ta yi challenge wanda suna kwanciya a daki suna ga zabe kaman da ne. Kawai za a rubuta result a basu. Kawai su je su hau zabe a yanzu an nuna cewa in ba ka fito ba ka nemi zabe pulling by vote by vote ba. Kamar yadda kanawa suke cewa abba gida gida waye gida gida waye gida gida to mu ma anan haka muna cewa zabe gida gida
wato kike cin su duk wanda aka ga ya ci zabe shi ya ci ba ma gudi
wannan duk wanda kaga ya ci zabe yanzu mu bar maganar presidential da ana gwagwarmaya har yanzu a kotu duk wani dai wanda aka declare ya ci zabe yanzu kam ya riga ya ci zabe shi
A maraba bakin bankin Jais inda wata rumfa mai sama da mutum 750 kimanin masu kada kuri'a 100 ne suka fito. Duk da haka wakilan manyan jam'iyyu sun nuna kwarin gwiwa samun nasara a ƙarshen zaben.
Sunana Abdulaziz Ibrahim ina ma PDP aiki wato dan takararmu gwamna David Emmanuel Umbugadu. Insha Allah kwarin gwiwa da muke da shi shine dan hadin kai da muka samu na Lego da sauran wasu kananan jam'iyyu da aka hada kai da su.
Sunana Zahraddin Isa Sule ni agent ne na APC.
Zahraddin a gashi na ana yin zabe kuma ku ne kuke karewa. Jam'iyyar PDP ta yi alkawari ko ta lashe takobin sai ta cire ku daga gidan gwamnatin lafiya.
To ka san dai abu dai mutum din na fada a baki ne. Nuna abubuwan sai an zo filin zabe amma mu mun san Insha Allah mu ne zamu koma kan wannan zaman saboda ba ma fargaba akan PDP ba mu kasa kai ban gaba ki da saboda duk tunanin su shugaban kasa ne amma governor inde a jihar Nasarawa ne AA Sule shine akan gaba
gaskiyar magana yan Najeriya na kara fahimtar tasirin kuri'ar su duk da akwai dalilai da kan tura mutane su fito zabe ko su karya musu gwiwa su zauna a gida Nasiru Malika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya